watannin da ake a Ingila na wannan shekara 2015 zuwa 2016 wato Premier League, lallai jiya ya tabbatar da cewa kungiyar kwallon kafa ta Leicester City ta ci wannan gasa da kusan rinjaye ba dai mai yawa ba, wanda wannan ya faru ne sakamakon wasan da aka yi tsakanin Chelsea da Tottenham jiya, wanda dama ita Tottenham tana buƙatar dukkanin wasanninta da za ta yi ta samu nasara ne, ta kuma ita kafin nan ita Leicester kuma ta samu nakasu ko da a wani wasa guda ɗaya, to sai kasance an tashi wasan 2-2. To wannan ya nuna cewa ita kungiyar Leicester ta samu nasara, wanda ko da sauran wasa biyu da ya rage mata ba su samu nasararsa ba, za ta samu nasarar lashe wannan gasa na Ingila. Kuma abu mamaki a wannan cin nasara na Leicester shine wannan ta shigo wannan Premier ma a 2014 ne, duka ta shigo a shekara biyu ne. To wannan shi ya ba ta daman ya kasance ta buga 2015-2016. Saboda haka kusan masu hasashe da suke nunawa ita wannan Leicester City an kirkiro a tarihi shine 1884, wanda zuwa yanzu ta ya kama tana da shekara 132. Kuma ƴan wasanta wayanda kusan mutane 11 daga ciki idan ka dibe su ka hada su da ƴan wasan Manchester United ko na Barcelona da aka saye su, kusan mutum ɗaya ko biyu ko za su iya sayan ƴan wasan a Leicester gaba ɗaya. To lalle wannan karo kuma da Leicester ta samu nasara a wannan kofi, lalle ya ba ta daman shigowa cikin manyan timatimai na duniya, wanda dama ana tunanin cewa ita wannan Leicester City kusan ma ba a ma kawo ta a cikin wanda za su zo na goma ma a cikin jerin wa'inda za su yi kokari a Ingila, sai ga shi kuma ta kai gaba wannan nasara. To wannan dambarwa nata ita ya kare, ya rage yanzu dambarwan tsakanin Tottenham, Arsenal, Manchester da kuma Manchester City, wanda a ciki dai dole a samu ɗaya daga ciki wanda za ta sauko na biyar, ko ita Manchester ta ci gaba da zama a na biyar. Amma buƙatar Manchester a kullun dama da muke faɗa ita ce Manchester tana buƙatar lallai ma ba ma wai a ci Arsenal ba ne, a'a buƙatar ta a ci Man City, ita kuma duta ci wasanninta kafin nan ta kai ma nasarar zagayawa cikin wannan wasa na cikin wannan rukuni na hudu a wasan Ingil, wanda ta bi ba ta zuwa ta samu damar buga kofin ƙwararru na yankin nahiyar Turai a shekara mai zuwa. To wannan shine abubuwan da jama'a muka dan tattauna, muka ga irin abubuwan da hasashe ba mu na wasan ƙasar Ingila.
To yanzu irin wannan nasara da Leicester City ta samu, kana ganin cewa zai sa ƴan wasan ta su tsada a fagen wasan ƙwallo wurin siyan su?
Lallai dama shi kamar hidima irin ta wasan ƙwallon ƙafa, darajar club ɗinka yakan daga darajar kai ɗan wasan. Kamar inda na faɗa a da an ce ɗan wasan ta su wajen 11 ba su kai darajar mutane biyu a Manchester ko Barcelona ko Manchester City ba. To amma yanzu kusan kaga za ta samu kuɗi saboda ta ci kofi, za ta kuma nemi ƴan manyan ƴan wasa, haka kuma ƴan wasan ta da suke wasan za su ƙara hazaka, ganin cewa shi dama idan kaga ana sayan ɗan wasa da daraja akan duba ƙoƙarinsa a kuma duba ƙoƙarin club ɗin shi. Saboda haka lallai wannan ya nuna cewa Leicester kamar yadda na faɗa da ta samu shiga cikin manya-manyan club wanda ake ji da su ta musamman nahiyar Turai tunda ta ci kofi na yankin Ingila.
To ganin cewa ƴan wasan nan su suka yi gugurmai har suka kai ga samun nasara, kana ganin zai yi kyau su kungiyar ta Leicester City ta nemi siyo wasu ƴan wasa daga waje?
Kamar yadda kullum ake buƙatar ci gaba, idan kaga kungiya ta kai ma wannan mataki to dole akwai wasu wanda lokacin da ake wasan an dai yi ƙoƙarin an ƙarasa da su ne, saboda babu kuɗin da za a je a so ɗan wasan da za su zamo suna bai wannan gurbi. Kuma yanzu za ta shiga ƙalubale saboda duk club ɗin da za ta haɗu da ita za ta ga cewa ta yi ƙoƙari ta sha ta ne, saboda haka ya zama mata wajibi don ƙara ƙarfi wa club ɗin ta fita ta je ta nemo ɗan wasa a duk inda suke don ƙara ƙarfi wa club ɗin. Kusan duk club na duniya a haka suke girma, ga daren wai dan wa'annan ƴan wasan su suka ci maka league to baya da wani tabbaci cewa wai shi za ka ci gaba da riƙe su, dole sai ka ƙara. Kuma wasu kuma manyan ƴan wasan suna da sha'awar su dawo club ɗin, saboda haka lallai Leicester tana da buƙatar ta ƙara ƴan wasa manya.